wannan gare mu babban rana ce. Babban rana ce, dalili kuwa wata cuta ta mamaye mu, amma ba mu san da ita ba. Ita ce ta wannan tabin kwakwalwa ko ciwon kwakwalwa. Irin kallon da mu muke mata sabanin kallon da likitoci suke yi mata, dan mu muna kallanta ta yadda ta shafi halayyar mutane. Kusan kididdiga abin da take nunawa yanzu, duk cikin fa mutum goma, mutum uku suna da wannan matsalar a nan kasar ta mu. To amma babban abin mamaki, hankalinmu gaba ɗaya baya kanta. Muna yaudarar kanmu, muna ganin kamar daidai muke. A zahiri kuma muna tattare da cuta wadda illarta ta fi illar fa wannan karya garkuwar jikin da ake magana.